Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance kind, there's no comfort in the truth. Pain is all you find, I'm never gonna dance again. Guilty fear got no reason, though it's easy to pretend. I know you're not a fool, should've known better to cheat a friend. A wasted chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Tonight the music seems so loud, I wish that we could lose this crowd. Maybe it's bad this way, we'd have each other with the singing more to say. We could have been so good together, we could have lived this dance forever. But now, who's gonna dance with me? Please stay, I'm never gonna dance again. Guilty feeling got no reason, though it's easy to pretend. I know you're not a fool, should've known better to cheat a friend. A wasted chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Well, what world is so wrong, that you had to leave me alone? Da 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 da